wannan sashen da ya wuce mun karanta baiti na 68 wanda 68 ya yi bayani akan shekara ta biyar, abin da ya faru a shekara ta biyar, wanda abin da ya faru shi ne hadisatul ifk, kiran ƙaryar da aka ma Aisha a shekara ta bakwai, wanda bayan an taho daga yakin Bani Mustalim, wanda shi ne Ibn Kathir yake cewa a tafsirin shi, malumai gabaki ɗaya sun ijma'i gabaki ɗaya cewa bayan an saukar da ayoyin da suke cikin suratul Nur, innal ladzina ja'u bi dhikri usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum, har zuwa ƙarshe Allah musu faɗa na ƙarshe, yajzikumullahu an ta'udu li mislihi abadan in kuntum mu'minin wa yubayyinullahu lakum al-ayati wallahu alimul hakim. Allah ke cewa na ƙarshe Allah yana muku galgadi. Kaga wannan kashe zuwa ake ma sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda su suka zamana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in daraja ce babu wanda zai kai su, amma gani irin girman abin da suka yi, girman abin da aka yi, karin da faɗin abin da baka sani ba, baka da garanti a kan shi, wane ya yi kaza. Shi ne mafi yawa labarin da na ji wane ya ce shi, misalin labari na siyasa da sauran labari, abin da ya shahi mutuncin mutum daban-daban ne. Shi abin da ya shahi mutuncin mutum, ba ta yi wa ka hutu ka ce ko a cikin mutane ana zargin wane da kaza, baka da hujja. Shi yanzu duk wanda zaka ce ana zargin wane da kaza, zargi kace ko, to wanda zai ci shi ne zai ce in yayi gaba cha zai wane yayi kaza. To in namiji ne, in mace ce, balle ma ashina ya zama to akan mace, kaga da ƴan gidansu gabaki ɗaya kowa sai ka taba shi, to shi ne Allah yake ya izukumullahu an ta'udu li mislihi abadan. Daman manzan Allah cutar da shi ma haramun ne. Kaga wanda ya kawo wannan labarin, manzan Allah wata guda yayi kace bai da kwanciyar hankali, in Abubakar ne, in sauran sahabban ne gabaki ɗaya kowa iya cin tashi hankali. Ku duba hadisa ta manzan Allah ya saki matan shi duka garin Madina, kowa hede kada garin Madina, suka ce manzan Allah ya shiga wuri ya zauna, duk wanda ya zo yana so ya ga manzan Allah ya ce mishi, ya ce ma wani tsaya a nan, duk wanda ya zo ka bar shi, ya ce daga mutum ya zo kawai ya ce manzan Allah bai so ya ganka tahiyar, kowa ya rikici. To irin wannan abin shi yasa Allah ya ce musu izukumullahu an ta'udu li mislihi abadan in kuntum mu'minin wa yubayyinullahu lakum al-ayati wallahu alimul hakim. Yace to malamai sun yi jima'i, duk wanda zai zargi Aisha bayan wannan aya ko ya jehita, to yayi inkarin Qur'ani. Shi kuma wanda zai inkarin Qur'ani ya fita daga musulunci. Sai yace kuma sai ga zuwa ta Bani Mustalim. Bani Mustalim kamar da ya gabata sun fara tattarawa, sun fara tara mayaka ya kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma ka'ida ne, manzo Allah duk wanda yake iya famai ya zo ya ki Madina, to kahin ya zo ma manzo Allah zai tarra shi, ko kuma aka samu wani wanda zai ce na tashi zan ina shirin ya kan manzo Allah, kamar akwai wani ana ce mishi Khalid al-Huzali, ya fara tara mayaka har yan ana sanarwa cikin ƙasa garuruwan Larabawa ya fara tara mayaka zai yaki manzo Allah. To kuma su ma akwai masu da yawa da suka zo suna zauwa wajen mayakan nashi ana taruwa. Ya bada wurin randebu duk mai son yaki manzo Allah zo nan, sai aka kudi wa manzo Allah ga wannan ya fara tara mayaka, sai cayi ma bai daga cikin sabai, ina ji Ansarin ɗaya daga cikin Ansar kun ba Unaisu ba Muhammad bin Maslama, ɗaya daga cikin sai ce wani ya fara tare ya mayaka zai zo Madina, ka je ka yi abin gashin shi. Kawai da ya zo ya tarro shi ya ce ya za a yi manzo Allah faɗi mun siffa shi ban san shi ba, sai ce da ka zo wajen shi za ka ji kan misalin in an yi abin gajinka an yi aksitan mutum zai ji ya yi ne ya zabura ta ce da ka zo wajen shi zaka ji abin ga ya same ka kamar an yi aksitan ka kenan shi ne ta ce yanzu wajen shi da ya gama ga siffar da manzo Allah faɗi ne sai ce mu me ya kawo ka ta ce na ji kana cewa wannan mutumin zaka yaƙe shi ni ma shi ya sa ni ya ce to marhaba da kai ta ce muna nan na sande shi yace dan kashe shi ma shikenan duka mayakan gabaki sai kowa ba sai kama hannun shi dama shine shugaba to su ma wannan bani musulmi sun tara suna shirin yakan Madina manzo Allah ya tarra su da tarra su suna wajen makiyaya ne sun je wajen mashayar su wajen shayar da gobon su nan da aka fara ma suka tsire aka fara yaki aka kashe wasu suka tsire sauran kuma aka kama su to shi ne yake cewa bayan nan kenan duka hadasu nan na shekara 5 zuwa 6 sai ce wa Dumatu Jandal ita kuma Dumatu Jandal hanyar Shamu kamar wuri ne strategic yanzu hanyar da take gama Madina da Shamu nan ne Dumatu Jandal to kuma su ma sun fara tara mayaka to kuma su waɗannan kamar larabawa ne ali na nasaru na kristoci tunda sham a wancan lokacin manzo Allah ya dora abin gakin kudda ta bude sham tunda daga an fara tura sariya an fara tura aje ai gazuwa a yankin kenan manzo Allah ya fara dora wannan abin ga na bude gara to su ɗan Dumatu Jandal sun fara su ma tarawa kuma suna da kamar afi na abin da kristoci manzo Allah sai ya rigaye su a wannan shekara shi da shi ma ya tafi ya je tarra su a wannan yanayin da an yi ta tura sariya kamar in ya je wurin sai turawa ne kamar ya tura sariya ta Abdurrahman bin Auf sariya ta da sauran sahabbai da ya tura su kowa zai je ya duba abin da shi yanayin kasai abin da ya samu wanda ya kamo ya kamo ya kawo manzo Allah tarra su anan akwai Ukaidar shi ma dan Dumatu Jandal kinni suka yi sulhu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai Uyayna bin Hisn shi ma suka yi sulhu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan dai ba a gwabza ba amma a wannan shekara manzo Allah ya huta ya tayi Dumatu Jandal yace wa hasala aqdu ibnati Haris ba'du wa tasal yace bayan haka manzan Allah sai ya armi ya Haris Haris ne wannan sarkin shugaban Bani Musulmi tun da ai ya yake su ko sai aka kawo mu sauran cikin wanda aka kawo akwai diyashi wanda a wata riwaya zahabi ya kawo kai Ibn Kasir ya kawo yake cewa tace tayi muhalli ita wannan tayi muhalli wata ya taho daga Madina ya hadu garin su ya hadu cikin yakin ta tace fasaran muhallin wannan shi ne yanzu ita da aka zo an kamo su da aka zo rabawa sai ta fato rabon Sabit bin Qais shi ma sahabi ne Sabit bin Qais ta fato rabon shi to kuma kowa ya sani mace ce mai wada tana da kyau su ma sauran sahabban masu kaunewa manzon Allah suka ce wannan ya shugaban su ce bai dacewa wani wanda ba shugaba bai almeta dan shi ne malaman su suka kawo kafa'a a cikin al-kafa'a mutabara kuma wannan in ka duba duka a cikin su malaka cewa kafa'a ba itibarin kafa'a wajen adam ne to Malik Balarabi Abu Hanifa shi kuma yace ana itibarin kafa'a wajen armi Abu Hanifa shi kuma ba zaka ce mishi Bakaris Balarabi bane to su ma haka suka ma manzo Allah suka ce mishi bai dacewa shi ya armi bai dacewa ta zamna a wurin shi ya shugaban su ce to yake ce mata to ki biya ni kenan kai kamar mukataba biya ni kudi kaza hin sai mun baki yancin ki sai ta taro manzo Allah ce mishi ga abin da yake yace to shikenan ni zan biya shi kuma in na biya shi zan harbe shi to sai aka yi haka ita ce Juwayriya binti Haris manzo Allah ya biya kuma sai almita to anan duka wanda aka rarraba ki duka wanda aka rarraba shi suka ce to wa'annan manzo Allah ya arbe wasu to mu ma saboda gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka wanda suka arbe gidansu duka suka sa suka ba su yancin su to nan kullum mas'ala tana zawa kwace ne ko ya aka yi shi yaki ake yi in an yaki za a kashe maza da yawa to wanda aka kashe musu maza sai ne zai saura he iya da mata shi kuma wajibi ne wani dokin wajibi ne wanda zai doki abun da kinsu yawun su to kuma haka ne wajibi ga wanda suka zamanto su ne mayaka su doki yawun ai ba duka bane ba ko daga an zo an ci gari da yaki ko ga baki din kowa wanda yake gari an mira shi bawa tsarin ba haka bane ba kenan sai manzo Allah yace wattasal kenan kuma manzo Allah ya shiga da ita a wannan lokacin kenan wadumata jandan kabulu kenan bayan nan aka yi kahin bani mustalih aka yi dumata jandan kuma wa hasala aqdu ibnati harisin ba'd wattasal kuma bayan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya armi Juwayriya ya Haris wattasal kuma wa dakhala biha sai ce wa aqdu raihana fi zina khamisa summa balu nihyan bada as-sadisa yace bayan nan manzo Allah sai armi raihana a shekara ta biyar ita kuma raihana tana da cikin wadanda aka kawo na bani Quraiza ai yanda muka gani bani Quraiza duka manzo Allah ya umarni ko kuma hukunci daga sama duk wanda yake iya dokan makami a kashe shi ko to sai wa zai saura sai yara da mata to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya armi raihana tana da cikin sabi na wanda aka kawo a yakin bani Quraiza kuma duka a cikin shekara ta biyar kin aka yaki har kun shekara na shidda aka yakin bani Lihiyan to shi kuma bani Lihiyan sababin shi ba gwamza ba dai ba manzo Allah ya tura wata sariya wanda a sariya suka yaudari wanda manzo Allah ya tura su to manzo Allah sai sake tahiyya yaje yi intikami akan wannan abin da suka yi to sai dai ba gwamza ba manzo Allah ya dawo sai yake cewa wa ba'du istisqa'uhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka dai a cikin wannan shekara ta shidda yayi sallah ta shayar da ruwa shine suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin yakin sai kahuran suka rigaye shi suka zo suka kama wajen ruwa suka zamana da suka kama wurin ruwa suka zamana suka tsare ruwa kenan yanzu manzo Allah da ya tardo su babu ruwa a wurin su suke rige da ruwa musulmai suka yi ishi ruwa ta kama su aka je manzo Allah kowa ishirwa yake shi ya za a yi sai wasu daga cikin munafukai sai suke cewa ai inda annabin kirki ne da yayi addu'a Allah ya shayar da mu ruwa sai labari ya kaiwa manzo Allah kaga wasu daga cikin munafukai suna cewa inda kai annabi ne da kai addu'a Allah ya shayar da mu ruwa sai manzo Allah ke cewa tabbas sun haɗu aka ce tabbas eh manzo Allah sun haƙi sai yake cewa to tabbas Allah zai shayar da ku ruwa manzo Allah daga hannun shi a wannan lokacin ya fara addu'a yana yi suka ce hadari ya zo har wurin yayi duhu hadari ya gangamu aka yi ruwa duk wanda yake wurin ya sha ruwa kuma aka yi tanada ruwa yace wannan shine istisqa'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan shekara ta shidda si wazul karada kuma a wannan shekaran aka yi yaki na zulkarada shi kuma wuri ne ya aka yi wanda ake cewa yayi na bin husain wancan mutumin wanda aka yi abin gare shi ya kawo hari madina da ya kawo hari Madina sai ya kawo ma raƙuman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kama raƙuman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kora sai ta ido su, ya kashi mai kiwon kuma ya kama mace guda musulma ta ido ita. Da yi wannan abun sai labari ya zo garin Madina, labari ya zo garin Madina ga abin da sai aka tashi huta neman shi. Shi ne ake cewa daga cikin wanda suka huta akwai Salma bin Akwa, ya huta yake gunsu, yana gunsu da sauran sahabbai har suka tarro su a wannan wurin da ake ce mishi Zulkara da yana anan, suka tarro su aka kama su aka kashe, wasu daga cikinsu suka tsere kuma aka maido raƙuman da suka kama a nan wurin. Manzo Allah sai yanka raƙuma guda kamar godiya akan raƙuman da aka maido gabaki da kenan, wanda suka huto aka maido raƙuman, yanka musu raƙuma guda kuma aka maido sauran raƙuman zuwa garin Madina. Kenan sai yace wa sudda an umratihi lamma kasar, kuma duka a shekara ta shidda manzan Allah aka hana shi umara bayan ya yi niyyar ya tafi umara, wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta kusan mutum dubu da wani da yanka suka huta, yace a tashi za a tafi umara. An kamo hanya an zo Hudaybiyya ne suka tsira sana wa sudda an umrati, Allah ce hum allazina kafaru fasaddukum al-masjidil haram, ya zo nan sai aka suka tsira shi to bakka shiga. Wannan shekara ba zaka yi umara ba sai shekara ne, shekara mai zuwa. To nan labarin yana da tsawo tsarin shin da aka yi akan umara, ina akwai lokaci sai yace manzo Allah ya kira a shirya a kai umara. To kuma yanzu har yanzu Makka tana da ni tana hannun Qurayshawa, kuma ba sarkake Ka'aba ba da daga wannan gumakan da suke ciki. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya huto, bai huto ba da kayan yaki, wai bai huto ba misali kamar yanzu, misali mutum zai huta ai in pistole ce zai duka ko, amma duk wanda aka ganshi da bandiga ta sama ta samu mota an san ya huto, yaki ya huto. To suka ce manzo Allah bai huto ba da misali a ce ya huto da wannan in yake jama'a wanda ake jihon ne manajik, bai huto ba da ko daya haka ya huto. Kenan sai makamin da zaka iya rike a hannunka haka ya huto, kenan alamun cewa ba yaki ya huto ba. To kuma kahin nan yayi mawaliki, Allah ya ce da karsar Allahu rasulahu wa tadkhulun al-masjidal harama insha Allah muhallikina ru'usakum wa mufassirina la tafaqun, wannan aya ce ku. Allah ya ce hakika manzo Allah yayi muhalliki zai shi shiga Makka, sai ya ce to nayi muhalliki ko muhalliki annabi gaskiya ne, to ku tashi mu dai kowa yake jin dadi za a tafi umara, zai shiga umara a cikin musulunci. Yanzu da suka zo sai suka tsira su, to yau wannan shekara buku shiga, buku shiga manzo Allah sai tura Usman bin Affan, ya tura Usman ya je ya hudu musu ga abin da ya kawo ni, ba yaki ya kawo ni ba umara ta kawo ni. To kuma ko su a wancan lokacin kamar suna da ni a cewa ni ya zo dakin Allah an hana shi zuwa, an hana shi shiga, kuma abin yana musu yauni. Amma duk da haka saboda adawa da manzo Allah suka ce wannan shekara ko bai shiga ba ka shiga nan. Umar Abubakar nan Usman ya jima a cikin garin, har labari ya zo an ce an kashe Usman, tunda ya jima har labari ya zo ma manzo Allah suna cewa an kashe shi, wanda a gaba za a yi bayanin wa bai atirduwa. To nan dai manzo Allah yanzu an hana shi shiga, sai suka turo mutumansu Sahal Suhail bin Amr, suka turo shi ya zo ce ma manzo Allah ga abinda suke gani, wannan shekara ba zai yi ba umara, sai shekara in shekara mai zuwa zai yi umara. To kuma anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yi bai'atul ridwan, yace wa bai'atul ridwan awwal wa bana fiha bi raihana haza buyina yace sai aka yi bai'atul ridwan. To bai'atul ridwan Usman ya shiga, an ce an kashe Usman. Manzo Allah gabaki din ya tsaye, kowa ya zo ya yi mubaya akan sai an doki ne. Sai an doko jinin Usman. Kinan ba ja da ba. Shin Allah yake cewa innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadul lahi fawqa aydi. Faman nakasa faman awfa bima ahada alayhi Allah fasayuti ajran azim. Suka ce wanda suka bai'atul ridwan gabaki da hannun Allah shine sama hannayen su gabaki da. Tunda kowa zo dora wallahi an shiga garin Makka da karfi ma wannan saboda Usman. To dukan su waɗanda suka yi kusan 1000 da wani abu kowa dukan su yana aljanna. Allah ya rufe su. To nan Sahab sai suka turo Suhaib. Suhaib ya zo za a yi fattamnawa da shi da manzo Allah. Shine suka cewa da ma ya tunkaro manzo Allah ya san shi ya yi lamarin ku zai yi sauki. Sunan shi Suhaib. Ce lamarin ku zai yi sauki. Sai zo aka zo aka yi takara. To banda na harko manzo Allah wannan umara shi ba zai yi ba wannan shekara, sai dai shekara mai zawa zai zo umara na harko. Ko ya ci nasara sunan shawaku, tunda na dogo kilometer wajen 400 na kusa shigowa Makka, an ce mun bazan shiga ba. Kaga an kare manzo Allah a wannan ko na biyu. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a tsaye da yaki da shi da Qurayshawa shekara 10. Kuma a yanzu manzo Allah ya yi sukari sun sani, tunda wanda zai doko mutum 100,000 yazo, yana ka san tabbas yanzu ya yi hisa ya kewaye Makka ya yi karin su. Aka ce shekara 10. Shekara 10 ba a yi nan kahin nan aje sauran. Yanzu wanda ya turo yanda ya zo umara, sai aka tsida shi, aka ce ba zai yi ba. Yanzu ya zai ai inda aka tsida shi anan zai yi ne. Abin da ya kawo na hadaya ya yanka yayi aski shikenan sai koma shi. To na tsida manzo Allah sai tayi. To kowa ya yanka, kowa ya aski shikenan koma zai. To wannan abin duka sahabbai ransu ya baci. Ai kahin su huto da mi suka huto da maholiki na albishirin cewa su shiga. To kuma yanzu ga shi nan manzo Allah ya ce a koma. Suka ce ransu kowa ya baci. Dan har Umar yake ce ma Abubakar, wai shi ba manzo Allah bane ba? Yace eh manzo Allah ne. Ba shi bai ce yayi maholiki mun shiga? Yace eh shi yace. Sai Abubakar yake ce mishi, ya ce maka wannan shekara zan mu shiga. Yace a ito ko ka tsaya ka gani manzo Allah ne, kin yaushe ne yin mun shiga? To nan matsala yanzu manzo Allah ya ce ayi kuma an ki. Ya ce ayi aski wanda Umara ko ayi aski kowa ya ki. Yace shi kuma wannan shine babban hadari kan al'umma, annabin yana ciki kuma ya ce ayi kuma kowa ya ki, inda kowa tension ta hau. Yanzu nan sai shigo kenan tirashin da aka yi da Ummu Salama aka fito. Sai shige yace shi abin da ke tada mi hankali kan wani abu ya same sahaban, tunda ya ce ayi kuma kowa ya ki. Shi kuma sai awon manzo Allah kuma yana da rai, ai akwai abin da zai biyo ba ko? Shi ta ce ma manzo Allah, wuta ka kirawo mai aski ya maka, ka je ka yanka, ka kirawo mai aski ya maka, ka shafa musu dai. Ko suna kallo manzo Allah hutu, aka mishi aski ya yanka, kawai shiga harkokin shi, kawai kowa ya fara yi. Ta ce ka gani shi shugaba kullum kai ka fara yi, in ka yi ko kallo ne mutane za su yi kowa je. Ya ce kowa sai yi. Yan cikin bunudukin da aka zo, sai aka ce to wanda ya musulunta, wanda ya musulunta daga garin Makka ya je Madina, manzo Allah zai nemo shi. Kuma wanda ya ridda daga Madina ya dawo Makka za a bar shi. Wa kwara wannan zahirar kowa san manzo Allah kwara ko? Yanzu wannan musulmi ne, ya musulunta daga Makka ya tsiro, wasun a Damaskus ya tsiro ya zo Madina, kawai in ya zo sai manzo Allah ya ce koma kuma ya koma kuma wanda ya ridda daga cikin su kuma in ya dawo maka kuma a kyale shi manzo Allah ya ce na yarda sahabban sun sani wannan shi aka cuta ko ce na yarda ai aka kara duk wanda Qurayshawa suka kare misali yan garin Makka su ce suna aliyansu wannan kabila ce suka ce to manzo Allah ba zai yake su yace na yarda shi ma dai aka ce to shi ma waɗanda musulman da suke kauyuka in manzo Allah ya kare su kuma ba za ku yake su ba suka ce an yarda aka ji rubunulikin wanda bayanin ta insha Allah safi ne zuwa Allah kai mu sai a kara aka ji rubunulikin gasinin abarkate kuma duka ga baki dai manzo Allah ya kwara yace na yarda sai na karshe to in an yi karshe mun ji a sun ya cirko kowa zai sani wanda suka yi sun yi akwar ne kenan representantin Qurayshawa shine Suhail bin Amr sai rubuta sunan shi representant na manzo Allah wane ne yace shine sai aka ce to a rubuta sai aka rubuta Ali bin Abi Talib ya iya rubutu sai rubuta ga abin da aka yi sulhu zankanin manzan Allah ya rubuta Muhammadu Rasulullah sai su hali ta yi to ya ai rikicin dukkan daga Rasulullah in man yarda inda mun yarda kai manzan Allah ne me yasa ma zan mu faɗa ka yace ko gogiya za yi ko a sa Muhammadu bin Abdullahi Ali yace ba gogiya in me za a yi ba gogiya nan tension ta hau ba a goge manzo Allah ce a goge kudu ba manzo Allah ce Ali ya goge yake ya ce ba a goge ba manzo Allah bai ce mishi komai ba saboda ya san yanayin da yake ciki duk lokacin da mutum ya hau namiji ne ko mace to yanzu a wannan yanayin bai jin magana kowa kenan abin da yake kawai kai ka kyale shi lokacin da ya sauka sai ka mishi magana akan abin da kake so manzo Allah bai ce mishi kun bai ce a gwada mishi ina ne aka rubuta aka ce ga inda aka rubuta Rasulullah ya goge da kanshi yace a kai wannan shine kullun kananan abubuwa mutum bai ba su muhimmanci ni ga abin da nake so misali ko mutum ne a cikin gida ko mace a cikin gidanta akwai abubuwan da wannan sune manya a cikin abin da kina a cikin ajandata wani kananan abubuwa Allah ba su zo ba su bata min rayuwata gabaki da misali a ce mace tana da kishiya ga diyanta ko wannan su ne dawa min abin ga kinta gabaki iya yanzu duk abin da zai zo ya shigo ya bata ma diyanta gabaki dai rayuwar su kananan abubuwan nan duka tana iya danne su ta shawo musu da iya to haka ko namiji ina so gagaya da nake so in ci ma wasu kananan abubuwa a haɗi mun magana ko a zage ni wannan ba zai tada mun bane ba zai tada mu hankali ba kullum mutum yace in an mun zanji zahi ni ba za a mun haka ba to ni mutum ba zai kai ba godan abin da yake so ka manzo Allah ne ba mushin ba yanzu wannan abin zalunci ne an zalunce shi amma abin da yake so yayi karhin wa'annan abubuwa duka ya take su aka wuce yanzu wannan takardar da aka yi ana yi da rubuta ta ɗaya daga cikin musulman da suka suna cikin garin Makka an ɗarme su ya kunce ya tsere yana zawwa wajen manzon Allah har an yi su yi kawai su hali ya ce wa manzon Allah to a fara da wannan kuma kunce waye cire waye daga sarƙa ya zo ya ce a fara da wannan sahabban suna kallo kuma suna iya riƙewa a hana shi a koma da shi ko manzo Allah ya ce nayi alƙawari ba zan warware alƙawari wannan haka yace nayi alƙawari nayi an yi sunye da ni ko kai warware kuma wannan shine siffa ta musulmi duk wanda zai dauki wacin siffai Allah wannan ba siffa ta musulmi bace ba so da yawa me yasa wannan kristoci da wanda ba su da addini ba su da alƙawari Allah ya ce innahum la aymana lahum ko innahum la aymana lahum la'allahum yantahun bisu da alƙawari yan sai a zo a yi alƙawari da su ku duba ƙarshen waɗuwa Andalus a wancan lokacin Granada ita ce gari na ƙarshe wanda daga ita in an musulunci ya kare a Andalus. Garin yana da ƙarfi iya resisti don kusan akwai mayakan da wanda akwai ɗaya daga cikin mayakan da ake ce mishi sunan shiga shi nan kusa iya daga cikin waɗanda suka ce ka ku yarda babu mai kauya kuna da mayakan da za ku iya resisti su shawa muku da iya ko a nan cikin garin to kusan kullum aka hada ɗan kasuwa malamai mayaka shine abun gakin majalis na garin su ne su zama su shawara to kusan kullum ɗan kasuwa mai zai rajaha a mai kauya ko a nan aka yi ta yi su kuma mayakan suka ce shi ɗan ya ce wallahi kun gari waɗannan mutanen ba su da alkawari kakku mai kauyanku a kansu nan dai aka samu daga cikin zarakin da suka yi presion kawai aka je aka yi sulhu milkat sanka turbandus aka yi sulhu a cikin sulhun da aka yi musulmai za a bar musu su yi addininsu ba za a taɓa masallacinsu ba za a musu kasa ba za a hana su ba su yi harshen larabci ba za a musu ba wallahi ba a kai ba mili can san sai wannan alƙawarin gabaki yayi da suka rushe su ya kai masallacin garin aka mai da shi coci ya kai aka hana sa su ma su sa kaya irin na musulunci ya kai sallah ma aka hana su musulmi an hana ka kare gidanka kullun za su shigo su duba yana sallah ko bai sallah da in ka ji lugga ta larabci a wajen Andalus wallahi a yanzu ma ba kowa ba zai iya wannan rubutu ka dauki littafin lisanin jin na Ibn Khatib wallah ka ga yanda rubutun da suke amma da aka kai milkin can san wani abu suka ce wani sai rubuto da yake ya turo ma musulmai nan magrib iya haɗi musu halin yanda suke ciki wallahi zaka ce wannan bai taɓa ma sanin me larabci ba sun hana sai larabcin saboda me saboda rishin rike alkawari an yi alkawari da su ba za su iya rikewa ba su kullum yan firan suke duba to shi kuma halin mai imani halin musulmi duk yanda za a yi musulmi ba zai bane ba zai warware alkawari ya ba da magana yace manzo Allah ce ba zan warware ba wannan ita ce sima ko sifa ta musulmi matuƙa an yi alkawari da kai ko in baka iya rike alkawarin ka koma ka warware ba zai iya rikewa amma bai dacewa musulmi zan yi kaza in dai ba wani mawani ba balle irin wannan alkawarin na baka confidence ko daga baya ka komo ka haukan mutum yace ni ba zan warware ba aka mai da shi sahabban iya cewa na musulmi ta kuma za ku mai da ni Allah manzo Allah ce na yi alkawari ba zan warware ba kuma aka dai da shi suna kallo ka duba Umar yana cikin wurin duka suna kallo aka kama shi ya igu aka mai da shi aka samu diyawa in suka zo he sun zo Madina he a biyo su to kai alkawari cince to ku koma haka aka yi har ya kai in ka tsero daga Makka kawai ka zo shi wannan wanda aka kama sai kafa fara shi sai kafa daba shi sai kafa fara shi a tsakiyar a cikin daji in ka tsero ka zo ka zauna a wurin shi yanzu ne bai karkashin manzon Allah ko zaman kanshi yake kawai musulmai wanda ya tsero ya zo wajen shi zai zama ya tsero wajen shi zai zama har suka yi yawa yanzu kuma in Qurayshawan za su yi su dinga tare su to wannan hadas na gaba kenan zai yi bayanin ya aka yi aka bude garin Makka kenan haka aka yi manzon Allah ya hakuri aka yi sunya kuma aka kama hanya kowa ran shi a baci aka koma Madina yace wannan ita ce abinda aka yi a bai'at Ridwan kuma waɗanda suka zo sun koma da ni sun koma da yarda Allah duk da dai ga abin da ya same su an hana cin umara kuma an zo an yi alkawari wanda suna ganin an cuci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadas na gaba su yi bayani yace wa fiha a cikin wannan shekara ta 6 manzan Allah ya tare da Raihana kuma wanda a can aka yi bayanin cewa manzan Allah ya arame ta ita ce Raihana bintu Zaid shine Allah yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina izbaluna katata shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata alaihim wa asabahum fatahan qariba Allah duka ya yarda da wadanda suka yi bayatir duwa kusan yardar da aka musu wani ya samu yarda sama da ni ya samu aljanna sama da uku yanzu ka dauki Abubakar dama iya cikin 10 asharin bashiru ya zo an yi badar da shi ya zo an yi wannan tare da shi Umar ma duka iya cikin wannan kaga wanda ya samu wannan fadalai ai ya huje mutun ya zabe shi ko da yayi wani abu ku duba Usman manzo da ke cewa ma darra Usman ma fa'ala ba'da yau babu abin da zai cutar da Usman bayan abin da rijiyar da yasa da suka kiyasta kudin na rijiya kusan ya kai wanda lissawa anira yace kusan ya bi turwa san miliyon na naira kudin rijiyar da yasa wancan da zinariya ne aka lissafa da kusan ya kai turwa san shine manzo Allah ce daga wannan babu abin da zai cutar da Usman sai ka sawara to waɗanda suka yi irin wannan abubuwa ai kaga ya huce wani daga ciki ka doka mutum goba yaki irin na yanzu ba boyewa ne zai yi halwa bandiga a can mutuwa ne zaka yi ka gwabza da wani ko ya kashe ko ka kashe shi ko a cire maka hannu ko ka cire ma ayyukan hudu wani hannun aka cire yace yana bata ida faduwa ba ya ida cire hannun ya cika to kaga wanda yi wannan abun ai in karhi ne kai dai baka gama kan karshe in ma a yanzu ne za a dawo a gwamnati ka san biya in karhin ka to kuma wannan ran shine ba da gabaki da to shine manzo Allah ke cewa in me suka doka in sahabi ya bada sadakar da dini in kai ka bada iyalin dinka naka ya huce ko to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.